bayanai na nunin bikin magaji ya hana na magajiya a 'yan shekarun baya-bayan nan a nan Nijar, inda hukumomin ƙasar suka fi baiwa sha'anin tsaro fifiko a maimakon ayyukan inganta rayuwar jama'a a sakamakon yawaitar ayyukan ta'addanci, lamarin da ya matuƙar haddasa ƙuncin rayuwa a karkara, inda talauci da jahilci da rashin ingantaccen tsarin kiwon lafiya suka fi shafar mata. Mataimakiyar sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Amina Muhammad, wacce ta gane wa idanuwanta zahirin halin da ake ciki a yankunan Maraɗi da Yamai, ta sha alwashin ganar da Majalisar Ɗinkin Duniya buƙatar tallafa wa rundunar Jason Sahel.
Ga Boko Haram, ga Al-Qaida, ga wanda suke dawowa daga Libya. Wannan ni abin da nake so mu ɗin mu koma mu tambaya su mutanen nan ta duta abin da Majalisar Ɗinkin Duniya ya kamata su taimaka batun kuɗin da ake kashewa a kan tsaron nan. Don kuɗin da kuka kashewa a kai yana hana muku ku kashe kuɗin a kan abin da ya kamata, da makaranta ne, da sonte ne, da samun abinci ne, da ruwa, duk abin da dai ake so a yi yana hana ku. So wannan ɗin za mu je mu ce musu to lallai inda kuka zo kuka ce ba za ku mara ma G5 Sank Sahel, ba za ku mara musu baya ba, ga in ba ku yi ba ga fa abubuwan da za su faru ba kaɗan ba.
A take wannan yunkuri ya samu goyon baya daga shugabar kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya Madam Margot Elizabeth Wallström, mai mukamin ministar harkokin wajen Sweden, wacce ta ce ita ga nauce a game da halin da mata ke ciki a Nijar, saboda haka dole ne kasashen duniya su yi wani abu akan matsalolin da ta'addanci ya haddasa akan iyakokin kasashen Sahel. Tana mai cewa ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen isar da wannan sako a gaban kwamitin sulhu.
Countries like Niger and Chad and others in the Sahel area had to devote so much of their budgets to security.
Ministar ayyukan ci gaban matan Niger Madam Elbak Hajiya Zainabu Taribako ta yi murna da jin wannan labari.
A yau in kuka duba ku gani wannan Niger muna kewaye da wuta, in kace Libya, kace Mali, kace Algeria, dukka dai muna cikin kangin da muna da matsala ta tarzo mata tashin hankali. Amma duk da wannan suka ce mun yi kokari, Niger muna zaune zaman lafiya, to suka ce da a ce birje kinmu shine muke kwasa muna kaiwa dan ayyaki, ya kamata su ta a tallafa mu bisa kayan aiki, kayan yaki yanda za mu, dan saboda abin da muke zubawa cikin yakin nan ya zamanto shine muke zuba ma al'umma dan saboda ci gaban karkara.
Sai dai mataimakiyar sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Amina Muhammad ta ce ba giringirin ba.
Da wani lokaci kasashen mu na Afirka aka kawo kuɗi to karkara ba sa gani, to anan ma muna so a san cewa sun gani, kowa ya gani, kowa ya samu, a samu su amfani jama'a.
Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.